Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
A girgiza baya baya a karkada ai gabas, kyau manoma noma suke kamar ƴan kasuwa kasuwanci kawai suke, kamar a gida da bikin ƴan mata ni kuma waka nake, kamar a hausa da wana ce ayaka ayaka sandar ai kamar. Ne kusamma waken kwarai da sado yake, kamar waka idan zanayo da rawa ake, kamar janarai da wakar cakwai tutu ake,
dawowa daga shakatawa.
Wai, irin wannan waka mai dadi
kamar kin san mawaka da yaren sa kala-kala. An dai tasharawa ko ba komai, sunan mawakin Ahmad Shanawa.
Ah, lalle kamar Shanawa.
Dan Jos ne.
Ai mu malam mun Shanawa a cikin abadi ya huce.
Wallahi haka ne.
Shanawa da kyau kuwa.
To, sunana Usman Kabar kamar yadda aka saba ji, kuma sai ga ni da bakuwan murya da wa muke magana.
To, sunana Daula Salim.
To, Daula Salim, barka da shigowa.
Barka ka dai Usman.
Wato, baki bari ya huce ba sai ga ki a ciki.
Ah, ina. Ai, abari ya huce shi zai kawo rabon wani.
Bari kafin mu je ga ƴan kila ƴan labaran da zasu biyo baya, za mu fara ne kamar yadda aka saba da ƴan gaishe-gaishe ta murna ne da ɗan ta'aziyya inda akwai. Kamar zan fara ne da sakon ta'aziyya ga wani abokinmu mai suna Hassan Biyu, wato komanda kenan, wanda Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. Sunan mahaifin nasa Malam Sa'idu Biyu, wanda muka fi sani mu a unguwar Sarki da baban komanda, wanda kuma muke fatan Allah Ubangiji ya gafarta masa a matsayinsa na tumuna ra da muka san shi mutumin kirki ne sosai sosai, wanda kuma duk yaran da suke unguwa ina irin abin nan da ake cewa da idan kai laifi makoci ko abokin uba ko wani abu zai hukunta ka to
yana
da wannan karar da cewa ba sai dan sa ba kowa yana iya tsawata masa eh saboda haka muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta mu mallan Sa'idu ya masa rahama a matsayin shi na wanda ya zama uba wurin yara da yawa daga cikin mu to mun gode kware kuma da sanarwar da aka turo mana na sanar da mu cewa yaro su din to daga nan yanzu sai in tsallaka zan je ga sakon gaishe-gaishen ne zamu tsunto ne daga shafin mu na bari ya huce na majalisar mu ta can shafin Facebook sakon farko ya zai tafi ne na gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Hannatu Abdul Aziz sai kuma Hawwa Musa da Rizqat Adam Sulaiman da kuma Polycarp Mundi sai sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Shafa'atu Idris da Hanan Machud Abubakar Isgogo Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Sani Bala da kuma Amina Abbas sai Rahina Abdulrahman sai wani sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Zainab Baba Isa da kuma Sadiya Gama da Usman Kusum to ina ga Kusum Usman ne to diyan da ke zo lokaci shafukan sai su juya ma suna
yawa ni watana na fara sunan fadin sunan mahaifiyata na fara sunanka
wannan hake to sai sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce har ila yau zuwa ga Goni Baba da Kadiri Jubo da kuma Abdullahi Babangida sai Adamu Sama'ila na Amari sai kuma Asi Zubairu da kuma Zubairu Abubakar sai Asiya Zubairu ita ma to sai kuma Adamu Babbana da kuma Muhammad Aliyu Funtuwa sai sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Lawal Yahaya Funtuwa da Muhammad Ummi Jamila da kuma Jamila Zakari da Fa'ilu Dalladi Mahuta sai sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Baba Gana Alhaji Nuciya Watikal Allah ya sa na faɗa daidai sai sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Dalladi Abdu da kuma Siyama Umar daga ƙarshe sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce ɗan warkokin da ke hannuna Daula zai je ne zuwa ga Haruna S Dan Zomo da kuma Ibrahim Zubairu Gosho da Zainabu Umari sai Babangida Yusuf na faɗa da kuma Yahaya Bello sai Muhammad Muhammad da kuma Fatima Rabi'u Hassan sai Queen Zainab Sani a ƙarshe da Hassan Galadima da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
to Usman sanne da kokari to sakon gaisuwar mu na yau na abari ya fuce sune zuwa ga Yusha'u Haruna tare da Isiya Kuladan sai kuma sakon gaisuwar mu zuwa ga Kabiru Barde tare da Fatis Sweet Bashir sai kuma Rabi Musa sai kuma sakon gaisuwar mu na abari ya fuce shine zuwa ga Haruna M Wada tare da Saddiga Ibrahim muna kuma mika sakon gaisuwar mu zuwa Abdulhamid Sale tare da Janan Baba tare da kuma Nuhu Ismail tare da Khadija Yusuf duk muna mika sakon gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Abdullahi S Bomai tare da Sa'adatu Musa tare da kuma Halima Umar sai kuma injiniya Ayuba Karofi tare da kuma Halima Umar da kuma Musa Yakasai sakon gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Dalladi Umar tare da Hamisu Adamu da kuma Ade Farisu Francis da kuma Abdulsalam Hadiza wata kam Hadiza Abdulsalam ka gani nan
sun
yi kamar yadda muke magana kenan tare da Usman Mustafa da kuma Abdulrashid Umar to sai sunaye na ƙarshe a hannuna watakan a cikin sakonnin mu ne waɗanda muke mafatan alheri a cikin filin mu na abari ya huce sakon mu zuwa ga Abdulbasi Muhammad Yahaya tare da Zinar Yalwa da kuma Nana Ishaq da kuma Hawwa Garba tare da Goodluck Sterling da kuma Isa Abubakar to duk muna muku fatan alheri a wannan fili namu na abari ya huce
haka yake Daula mun gode kwarai
sannan Usman
ashe gaban sauka baba ya fita farao a gida na biki ga kyawawan yamma ta sai na zaba tunda akwai ni'ima gare su kwarai magana ce babba uwa ka ce sana ta ba sanin yau sa ta ba ni na zama Sana ba ki abin da kike so ni ba sana na ba dan na zama
Kin san dai mu duk wanda ya shigo shirin nan to sai fa ya tarari mutane da labari sai ya musa mabudin kunnuwa saboda haka daula wani labari zaki yi ma masu sauraro mabudin kunnuwa na Lale Marhaban.
Lale Marhaban. To zan bada labarin dan filla da makwabcin shi Usman. Akwai wani dan filla sai makwabcin shi yazo yace yana son ya tafi hajji. Yace a na ga ya maka kakka tafi wannan hajjin fa. Kakka tafi wannan hajjin. Sai makwabcin shi yace to ai shi kam sai ya sai da sanayen shi ya tafi aikin hajji.
To fa.
Allah dai ya ba dan fulanin nan iko ya sai da shanu aka biya kujera aka tafi Makka. Aiko ana isa Saudiya ba da dadewa ba. Sai Allah ya yi mashi rasuwa.
Shi wancan.
Shi wancan. Sai aka kira makwabcin shi dan fillo. Sai aka ce mashi ai Allah ya maka zaka za rasuwa.
Dama kuma gashi ya ce kai.
Dama gashi ya ce kai yaje. Yace to ai dama ni sana san za ai haka. Shi yasa tun daga farko na ba shi shawarar kai ya tafi aikin hajji.
To shi yasa zai mutune?
Ai dalilin da yasa yace haka sai aka ce in kai ka.
Ina ji.
Ai dalilin da yasa yace haka yace to ni dalilin da na hala shi zuwa wannan aikin hajji. Dama ni na sani kana makwance gidanka Allah ya kashe ka. Mallanta na ka tashi ka kai kanka har daki shi.
Har gaban shi. Allah
ka ji wai. Ai na za a rina.
To shi ba banda abin shi ba Allah gidan shi ne.
To ai kuma shi ne fa.
Wato tunda dai an ce nan dakin Allah ne.
Ya biyo ka gida ya kashe ka to shi bai ga dalilin da zai dauka.
Tunda can an ce dakin Allah.
Ya bi shi har daki shi ba. To gashi ya kai kanka shi ya
sa. Dangi na abin da suka ga dama.
Shi ne ai.
To ai shi ne an tuba ga Alhaji wani shi ma aikin hajjin aka gama yace aka ce ka tashi ka tafi mun shi a muna jiran mai gida
ana jiran mai gida
shi ya ga tun da an ce dakin Allah ai za a shiga a ga komai
za a shiga mai gida a ga fadan mai gida ai dole
su karara ne ba wani dungu shi ba fulata ni ba dungu yanda ya fahimci abu kawai haka zai ga maka to wannan shine nace to yanzu me sunan wannan akwai wanda naji labarin da kika sa mana dazine nake san ga mutane
wani labari kenan
na wanda fadan addini ya tashi
wannan labarin to Usman wannan labari dai wani ne ya aika mana shi daga Jalingo a jihar Taraba mai suna Hinusa Ibrahim
to mun gode sosai
to fadin addini ne ya kaure mallam Usman da fadin addini ya kaure mutane ana kasuwa kowa dai yana ta kai shi aka
tsaye
shi sai wani mutumi sai ya yi ta gudu ya bi ta wani hanya sai hanyar da ya bi yana fadawa sai ya ga wani gini to yana ta murna Allah ya kawo shi inda zai boye sai ya fada ciki yana fadawa ciki sai ya ga mutane irin duk an natsu kowa dai yayi shiru ya tsaya aiko bai san ina yake ba ashe wajen wani bauta ne shikenan sai aka kira shi sai aka ce to kai musulmi ne kai ko kirista ne kai dan to ina jin wajen yin addinin kamar toshi ne
yawwa
sai aka tambaye shi musulmi ne kai ko kirista ne da ya kalla ya kalla ya fahimci dai a coci yake
kai coci fa na gudo a shi
sai ya ce to ai ni kam krista ne
yawa
sai aka ce to ka bude mana filin nan da addu'a dan saboda samu mu ci nasarar wannan
inga ta makare ce
shi ne sai ya tashi ya kalla ya rasa sai idan zai fara to shi ne kai abin da ya tuna cewa dai ya sa ana cewa haleluya
eh
sai ya ce to kowa ya da kowa ya ji haleluya kafa goma sha biyu to zaba daga nan labari ya kare wasu ba
sai kai kama ga lokaci wannan haleluya kama goma ai wallahi da ya ce ba su ba Allah ta lafa lafi mai komai ba ina ga
sai aka kare ba
su wannan girgige wannan labarin ne yake tuna mun nake cewa yana da muhimmanci wato kinga kaman yanzu akwai wani lokaci da zaki ga ina maganan cewa yana da kyau sanin al'adu da addinan juna saboda wani lokaci baka san yanda abin zai kama ba kuma in ka sani zaka kawo zai kawo muku fahimta a tsakaninku shine ake magana ai kamar irin wannan fadan da kike cewa na addini mutane ba su ma san addini ba sai a tsakalo fada in aka fara fada karshe sai ya dawo kanku shine ake tambaya wai shi waɗanda suke fada shi kama shi shi da aka kama can shi akai ana zamani kai ba kici shi ne ce ni musulmi ne aka ƙarya ne karanta fatiha kai karanta fatiha
ya karanta ta
so sai yake tambayan din yayi daidai wai yake tambayan wai yake tambayan wani
abu sai yake karanta
ma ba daidai ba ne to yi yi dai ai
babba gara ke
dan ya Allah Allah ya sabu daji to wato ran nan kuma wani labari nake son dan kyanke sa muke wani santini wata tai
warai da gaskiya
dama na ce zan kama ta ai sai na zo nan wato kila in ta yi sa'a in boye sunanta in ba ta yi sa'a ba kawai yin fada
a goma a fallasa ta ne
ai wato in ta ji ta san ita ce wato ina gaya miki muka ci abinci ta kawo muna cin shinkafa tana cin shinkafa mun raba muna ci kenan ta kalli computer ta kalli shinkafa ta ci shinkafa ta dan taba computer ta ci shinkafa me take ta samu ta dan dai gama shinkafa nan ta tura kwano gefe tana kore kin san in ka ci abinci ka kawo abin shan
ya fi shigewa
kawai sai ta dauko za ta sha kina ji da ta kai karan shayin nan ya je kan shinkafan nan ya ci ta yi kin san to an karrama Rahama Sadau a majalisar wani cibiya a New York wata kungiya daga karkashin majalisar dinkin duniya yace ina son in ce an karrama Rahama Sadau din nan a wannan labarin shin ina ce majalisar dinkin duniya ta karrama ta yi daidai a zan ce mata yayi yayi wannan musamman a garin shinkafa
ba da lemu
eh da lemu yace sai dai na haɗi kin gane eh wace gane laifi tudu ne zaki ji abin da ya faru sai na haɗi sai na ce mata a yayi mana yi karrama ta kungiyar da ta karrama ta karkashin majalisa din sai ce kware kun ce to ai kawai an karrama Rahama Sadau shi kenan sai can kuma ya ta haƙura can wai to tunda ita ta dada sai kai mutanen mu yanda suke tunani wani lokaci sai na ce mata wannan abin da kike gani wai sha'anin mu shine da hatta jami'a ta ABU da kike gani to ni ma ban sani ba ko san tun nan hatta jami'a
to kai kana cin wani abu ne
shinkafa nake ci magana gaskiya
to ai san tun ma dai ko
ji yauwa to ai laifin lafta mun tai bari kije ai nace mata nace ai kin ga jami'a a madibella ta zariya ma da an so yin ta a Kano ne amma aka ce san ba za a yi ta a Kano ba saboda mutane kan su san ba za a kawo musu saman al'amari ba wai shi ne da ne wannan wahayi ta kalle ni ta kike hira dariya kaman bai ba ita tsokalo magana sai shine da take ga ka almasi dai shi ya yanke hukunci Ibrahim ka almasi ya ce ai wannan santi kawai laifi ko kowa yayi santin nan
to jami'a Ahmadu Bello Kano cewa Ahmadu Bello sai cewa akai za a yi ta a kamfanin shinkafa
a ce yake a ce yake a garin kura kin sa ne yake noman shinkafa sosai ke wuraren garin kura din nan
wa kila garin kura din nan sai ya kamata a ce da ta aka gina ta
to wallahi na yadda na yi santi ban yi ba amma ita take yadda ta yi santi ni ne matsala ta
to ashe ne ake cewa santin dan haka ai santin baka taba yadda da kai
to ita dai gaskiya Maryam bata da bagare ni na dan yadda dama na ce sai na zo nan zamu haɗi ai to dole saboda lokaci dole mu tattauna ina mu anan insha Allah mu sallama shi kuma mako mai zuwa Allah zuwa mu sake dawowa to daula to ka kuce na bako a duhu ɗaya daga cikin sababbin ma'aikatan mu kenan kake bari ya huce
a ina kuwa kai ya kawo rabon wani
yawa to mun gode sosai
to mun gode jama'a saurare mu bako na gaba cikin shirin a bari ya huce
yanzu kan a madadin
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa na bar
zumakiya gumban dutse ne igiyar ruwa mai sarfi Rabe duti ajalin me daki sai jigo.
Da 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 da. Idan madan mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa.
Babu imani a zuciyar ni yanzu kowa ta sai ke.
Kun ja da zango. Zan cika sai girgo. Saurara ku ji zan canza abin da zan bayar hango.
Na fada na kara dan adam bai tsoron Allah. Sannan a cikin su galilan waske aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta diban daula.
Wasu ko ba su da komai kullun gidan su da kwalla.
Ina mu taimaka dan Allah yo. So ina da amana. Sannan mu zauna lafiya. Kusan dole yan mu saboda rayuwar gaba ta da tabbaci.
Daga ya ta bangasa ba aure sai dai yawo
kai
daga
ta mallan zango ai laifin samari
a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su
to hakan wai bai wace
kai almuaz wata bai wace za ka ga daga cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai da haula
adam zango akwai illa
ni tabbas akwai matsala kurin kowa dai daula
bombar dutse igiyar ruwa mai sarfe
zagayar dutse ajalin mai daki sai jigo
iyaye dole ku yi tsari ku dinga bincika yayanku ku yi tarbiyyar yayanku waɗanda Allah ya ba ku ku kaunaci yayanku sai Allah ya ji tausanku
yayi mafatan zango wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka faɗa halinsu
kai kyalesu da girman su dama kowa ya san su mai son ya ji sunan su ya be ni zanzan zanin su
a zango da ka bar su dan ni ma ai na san su zango mai zamani a kan wannan zamani
almu'az da ka bar ni halayen fa bai muni an yarda akwai kaddara da ta zo sai fa a ce Allah gidanka da ya koni
ya an ce yin maka sai Allah
motar ka da an sati
kada an ce yin maka sai Allah
ga wani ya rasa matarsa ga wani ya rasa yayan
sai ya ga maka yin maka sai Allah
bomban dutse igiyar ruwa mai sarfe
rabe dutse ajalin ne daki sai jiko
malam adam zango wai ya zancen naira
to in kai kudi yanzu ba a gaya maka sai Allah
sai a ce ai mun san shi da can ba shi da kofisi daga ya fita lafisi Abuja kila suka yi fisi
ko jini ko kan yaro ko kuma an mutu bayan shi
ka ji sun manta akwai Allah da ya talauci ya yi dole
kun ji adam zango zan cika zai girgo saurara ku ji zan casa abin da zan bayar hango
ka ga zancen addini abin ya canza kalar launi Bahaushe ya dauka cewa shi ne mai addini
a wanda duk ya dau Allah da Muhammadu manzansa to musulunci ne sani
idan ya murna sallah
an ce wai tubar ne
katafawa na sallah
kaje an ce tuba ne
idan igale ce Allah
kaje an ce sabon tuba ne
in ka ga dan tuba na sallah
shi ma sai kaje tuba
ne to ku sani a gurin Allah dukkanin ku musulmai ne yan uwan kuma juna ne Qur'anin mu guda dai ne
kun ji adam zango zan cika da girgo
saurara ku ji zan canza abin da zan bayar hango
bomban dutse igiyar ruwa mai sarfe
rabe dutse ajalin ne daki sai jigo adami ya maganar waka don wasu sun ce shi ne ce
kai waka ai bai wace in kai ya tafi ka dace dan jahili baya waka
wasu sun ce laifi ce da ka fara ta baka kauce
kai kyale duka sun zauce sana'ar waka ilimi ce
in ka tabbata harshenka ka gyara tunani ka dace na gane tunaninka zango ne ma na auna
ai ko wace irin sana'a za ka samu tarka da aljanna gatan zango haka ilimin zango haka
a cikin ta kwane jari kuma bana inkari kai gorin ilimin boko ni kuma zangwa kai jari sana'a ta ga tsari
ina yi ilimin boko garjewa ga ce jari
kai kuje Allah mai kai ne
eh zango dogon waka me zaka ce wa abokanka
Allah shi maka albarka me barci kuma ya farka mun ilimin bokan sana'ar hannu dan kama wani walda ya kama wadansu su je su yi kafinta
wasu na gyaran famfo wadansu na aikin tuki
wasu yan fim ne malam wadansu na harkar waka wani na daukar hoto wadansu na turin baro
wanda ta fi rike sana'a Allah kai masa albarka
don wata rana ya zama zaki nan shi ne karshen wakar Sa'ido sana'ar banza
Thank you.